This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin da wannan safiya ta Asabar. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin a bari ya huce, amma kafin nan sai a gyara zama saurari labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, sunana Maryam Dauda, ga cikakkun labaran. ‘Yan takarar kujerun majalisar wakilai da ta dattawan Amurka a jam'iyyar Democrat na ƙara nuna damuwa game da ƙorafin wasu masu kada kura'a akan batun cewa shekarun shugaba Joe Biden na iya shafar wasu ‘yan takara a lokacin zaɓe, musamman a jihohi da gundumomi inda masu zaɓe ke kusan kankan. A cikin makonni uku tun bayan takun Biden a muhawarar ‘yan takarar shugaban ƙasa ta farko da aka yi, ƙoƙarin shawo kan shugaban ɗan shekaru 81 akan ya ajiye batun neman takararsa na ƙara bayyana a fili, yayin da kuɗin jin ra'ayoyin jama'a ke nuna Biden na ban bayan tsohon shugaban ƙasar Donald Trump a jihohi da dama da ke da muhimmanci wajen cin zaɓe. ‘Yan jam'iyyar suna ci gaba da bayyana damuwarsa akan cewa yadda ya kasa taɓuka abin kirki a wurin muhawarar na iya yin mummunan tasiri ga ƙoƙarinsa na ci gaba da samun rinjaye a majalisar dattawa da kuma samun rinjaye a majalisar wakilai. Daga cikin masu bayyana damuwa a jam'iyyar shine John Tester daga jihar Montana, ɗaya daga cikin 'yan majalisar dattawa a jam'iyyar Democrat da masu kada kura'a suka zaɓa a jihohin da galibi na 'yan Republican ne. A jiya Juma'a, ƙasashen duniya sun fuskanci katsewar intanet sakamakon wata manhaja da aka sabanta, lamarin da ya kawo cikas ga kamfanoni a faɗin duniya a ranar, ciki har da kamfanonin jiragen sama, bankuna, kafofin watsa labarai da asibitoci. Wata sanarwa da kamfanin Microsoft ya fitar ta shafinsa na yanar gizo ta ce matsalar ta fara ne da yammacin ranar Alhamis, a lokacin da ƙoƙarin sauke wata manhaja ta kamfanin kare kutsen yanar gizo na CrowdStrike ya janyo matsaloli da yawa. Katsewar intanet ɗin ta sa an dakatar da zirga-zirgar jiragen sama, akan dole wasu masu watsa shirye-shirye ta kafofin yaɗa labarai suka dakatar da shirye-shiryensu, sannan mutane da yawa suka kasa shiga bankuna da cibiyoyin lafiya ta yanar gizo. Alison Bowles ta shaidawa kamfanin dillancin labarai na Associated Press cewa an soke yi wa mahaifinta ɗan shekara 73 tiyatar zuciya a garin Paducah da ke jihar Kentucky saboda katsewar intanet ɗin. Alison ta ce lallai faruwar lamarin ya sa mutum ya fahimci yadda ake dogaro ga fasaha da kuma yadda lamarin ke da ban tsoro. Haka zalika, katsewar intanet ɗin ta haddasa jinkiri wajen ƙetaro iyaka zuwa Amurka daga ƙasashe makwabta, wato Mexico da Canada. To kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A jiya Juma'a, gwamnatin Prime Minister Sheikh Hasina ta sanar da kafa dokar ta ɓaci a faɗin ƙasar Bangladesh tare da bada umarnin tura dakarun soji domin tabbatar da zaman lafiya biyo bayan mummunar arangamar da aka kwashe kwanaki ana yi akan rabon ayyukan gwamnati. Obaidal Kwader, babban sakataren jam'iyyar AL mai mulki, shine ya sanar da hakan, kuma sanarwar na zuwa ne bayan da 'yan sanda da jami'an tsaro suka yi harbi akan masu zanga-zanga a jiya Juma'a tare da haramta duk wani taro a babban birnin kasar. Kafafen yaɗa labarai sun ce an kashe mutane da dama. Kwadar ya ce an tura sojoji wurin ne domin taimakawa gwamnatin farar hular kasar tabbatar da tsaro. Zanga-zangar wacce aka fara makonni da suka gabata amma ta tsananta a cikin wannan makon na zaman kalubale mafi girma ga Prime Minister Sheikh Hasina tun bayan da ta lashe zaɓe don wa'adin mulki karo na hudu a jere. A jiya Juma'a, gwamnan lardin South Kivu da ke gabashin Congo ya bada umarnin a dakatar da duk wasu ayyukan haƙar ma'adinai da maido da zaman lafiya a yankin mai arzikin ma'adinai wanda ke fama da tashin hankali daga ƙungiyoyin 'yan bandaga. an dakatar da ayyukan hakar ma'adanai har in lama sha Allah saboda rudani da masu hakar ma'adanai suka haddasa a cewar gwamna John Jacques Perusi Sadiki a cikin wata sanarwa ba tare da ya bada karin bayani ba sanarwar ta ce an dauki matakin ne da nufin dawo da oda a harkar hakar ma'adanai a fadin lardan da kuma ba ma kare rayukan mutane kadai ba har ma da wuraren da waɗannan ma'adanan suke sanarwar ta kara da cewa hukumomin yankin sun ba dukan kamfanonin hakar ma'adanai da yan kasuwa sa'o'i 77 su bar wuraren da ake hakar ma'adanan
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba.
Masu saurare assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce
wanda masu iya magana kan ce shike kawo da rabon wani
malalle jama'a assalamu alaikum barkamu da asuba da fatar an waye gari lafiya na sanyin na an tashi lafiya
lafiya kallon malama biyu da fatan
barka da rana
barka
da gumi wai barka da gumi ashe ta nake sakuta kada yake ake zafi
wallahi abinda kan ni ma nayi tsammani kenan amma wannan lokacin na canza tunani malama biyu don wannan zafin da ake wato na gane dai a wato Amurka komai ake yi da gaske ake
kai to amma wannan zafin na bana ma aka ce zafi ne na tarihi duk duniya ana fama da shi
wai to Allah ko yayi mana sauki
ai na sanin nan baka dariya
na'am
ka san nan dai kamar da ake cewa komai dauka shi ake da muhimmanci shi yasa ka ga irin su kurege ka gama da shi akan hanya sai inji Allah ya ji kare ladan ya ce wai sun san yanci har wai sai su rika yi maka ta tsayawa suna tattafa maka
wallahi wani kallon ka suke suna maka wani tafi su ne a lalle kurege
ba ya tsaya da kawahun shi guda biyu sai wai shi ba ya san ba abin da zaka yi
wallahi lalle kurege ya samu yanci a America gashi nan ko ina gwalo kawai yake wa mutane ko ina ga ni in kasa sun mu ne ah haba
ka ga da kuskuren ka
wallahi ya zama nama
kama kwanci na kira a tukun yan wani
wallahi gaskiya ne
ai to shine na sanyi da cikin wannan mugun zafin ko sai karan jiya aka yi labari a TV na gani
na'am
wani kare wata ta fita kamar za ta shiga shago sai ta bar karanta a cikin mota to da yake ana wannan mugun zafin
kai
ko dan ko dakika ɗaya ka fita ka san
kware kuwa
ko me ka bari zai ta gayyara
kware kuwa
to shikenan ta shiga da wata shiga da gudu ta shiga shago wata gudu ta shiga to shikenan fa zafi ya damu kare
ha
yana ta kokari sai wani zai wuce sai ga kare
to
yana ta kokarin yana ta wuji akan taga sai suka je suka fasa taga na sanyin na
to
taga mota aka zaro kare ya ta gayyara
wayyo
sai da aka zuba mishi ruwa aka zo aka sa aka kai shi inda ake sanya irin dakunan sanya ya wurare da ake yi ko ila din nan dan mutanen da ba su da gata
Allah sarki
aka je aka kai shi aka zo aka yi ta kokari aka aka murmur ya samu ya murmure
aka ce turan Allah jarki
to ai ka san ita wannan mai karan to Allah kada ya san yadda za a da ita domin za a dauka ita ma kamar yanda ake cewa inda mutum ne a ce an keta hakin shi ko an ci to haka Allah kada ya san yadda za a da ita domin su da mutum da dabba duk ɗaya ake daukan su rai rai dai ka san akwai wani fitaccen mawaki da ya je prisoner saboda wai yayi wasan kare an yi ya abin nan karnuka yanda ake sa karnuka irin na wasa din nan to wai ya sa karnuka su suna irin wannan wasan nan to aka kai shi kara aka same shi da laifi sai da ya prisoner shekara 2 da rabi saboda karnuka cin mutuncin karnuka
to Allah ya kyauta
to da san yana abubuwa sun faru a nan Amurka me ya dauki hankalinka
eh to gaskiya abin da ya dauki hankali na malama Grace shine abin da ya dauki hankalin kowa ma musamman mu ma'aikatan da ke nemo abubuwan da na faru muna ga mutane wato sha'anin siyasa Amurka da ke daukan wani sabon salo inda duk da yake ba wannan ne karo na farko ba aka yi yunkuri na harbin dan takar shugaban kasa na jam'iyyar Republican wato tsohon shugaba Donald Trump take ga wani al'amari wato al'amari ne wanda kowa yayi tir da shi kama daga sunan Republican din har zuwa ga ɗan Democrat din ba ma kamar shi shugaban kasa Joe Biden wanda ya fito ƙarara ya nuna cewa gaskiya wannan irin al'amari bai da bagire a siyasa da kuma demokradiyya a Amurka
ani abin da ma ya burge ni a cikin wannan lamarin na sanyi ne kamar yadda kake kaga su Amurkawa in aka zo lokacin siyasa nan sai ka ce duniya za ta sauko kamar in aka ga juna amma ana gama zabe ta dauke kamar daukewar ruwa to haka kuma suka zo suka hadu a wannan lamari ba za ka ce ga wan dan wannan jam'iyya ba gawa za ka ce ga dan wannan jam'iyya ba aka zo su ana batun kasa ne su ce babu wannan baya cikin siyasa Amurka da haka din nan duk kowa ya fita ya Allah waje da wannan lamari to kaga wannan abin ya burge ni kwarai da gaske
na'am
mu ma haka Allah kuma ya bamu lafiya kasashen mu kuma ya sa demokradiyya ta dore ba
gaskiya ne
to bari mu kamar yadda muka saba bari mu mika gaisuwar fata alheri da sada zumunci yau na san yana abu namu
magana
fa zai aure
a kware da gaske
yauwa yar mu za ta yi aure wato yar abokin aikin mu sani shi aibu malin fashi ba
na'am gaskiya
ne wato shi iyalin shi sani shi aibu malin fashin da na marigayi Dr. Aliyu malami yan doto to su ne za a daura ma ƴaƴansa aure da ita ƴar mu Zainab Sani malin fashi da kuma angonta Ibrahim malami ƴan doto za a yi auren nan ne ranar Juma'a mai zuwa idan Allah ya nuna mana a masallacin Juma'a na Sultan Bello dake Kaduna za kuma a yi ne da karfe 1 na rana to Allah ya ba da ikon zuwa Allah ya sa an yi adace Allah ya ba da zaman lafiya da albarkar zaman tare mutuka raba
gaskiya Allah amin summa amin malama Grace wato kara tsufa kawai buke kin ga wanda yake aurar da ƴaƴan shi akin ga yana kara tsufa
azama magana Allah ma magana mun sha ruwa
to wallahi gaskiya ne to wannan ma wasu ƴaƴan mu ne malama Grace wato ƴaƴan abokiyar aikin mu tsohuwar ma'aikaciyar sashen Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC Hajiya Aishatu mai ta Masule ita kuma yau wato ita kuma muna taya ta murna a bisa ga auren ƴaƴanta da za a yi wato engineer Usman Bello mai ta Masule da amaryarsa Saudat Babayo Ibrahim wanda aka sani da Jamila sai kuma ƴar mu guda ita kuma Salma Bello mai ta Masule wanda ita kuma za a yi da angonta barista Ibrahim Umar Musa to duka waɗannan dai aurarakin za a daura su ne malama Grace yau din nan Asabar in Allah ya yarda a dauran auren na engineer Usman Bello shine za a yi da karfe 11 shi kuma za a yi shi ne a masallacin Al-Furqan dake Alu Avenue a Nasarawa GRA Kano to ita kuma na Salma za a yi shi ne a nan masallacin Yola Madakin Kano dake wato kasuwar Kurmi a nan birnin Kano shi kuma da karfe 10 na safe tare da fatan Allah ya daya ba kuma Allah ya ba su zaman lafiya
Amin sun amin to na sanye da mu rashi muka yi a cikin a shekaran jiya.
Dama haka lamarin duniya yake.
Aka ana aure ana aurarwa ana haihuwa ana kuma barin wannan duniya.
Gaskiya ne.
Ita wata yayar mu ta rasu a shekaran jiya kamar yadda na faɗa bayan dogon jinya Ladi Banyami da aka fi sani da Mama Hawwa. Allah ya mata rasuwa bayan dogon jinya ta rasu a wani asibiti a birnin tarayya Abuja amma a Bauchi take. To ita yar uwa ce ga babban yayarsu Louis Dan Ladi kannanta Professor Grace Jackson da Ibrahim Husaini Idris Abauchi da Comfort Umaru da take Kaduna. To za a yi jana'izar ta gobe Lahadi da karfe 10:11 na safe a majami'ar Ekuwa da take Yelwa Tudu a Bauchi. To Allah ya sa ta huta, Allah ba dangi duka jimurin wannan rashi, Allah kuma ya kyautata namu karshen.
To amin Malama Grace.
Wayo kaina mutuwa riga ce ba ta fita, kullu nafsin za'iqatul mauti ayar qur'ani ce. Duk sanda na zo kan ayar nan ni sai na di mauce, rigar nan dai mutuwa da zai yi wadana tube ta tube ta.
To bari mu kafin mu koma mu cika alƙawarin nan da muka yi na sanyi na wannan bako kamar yadda suke ji
a cikin wannan tattaunawar mu da Nazifi Asnani ba.
Yawwa, to kafin mu kai ga haka bari mu a gurguje mu miƙa musada zumunci ko kamar yadda muka saba.
Kwarai kuwa.
Gaiso fata alheri da sada zumunci ga Aboyalo mai Karhuna da Haddabi mai kafinta mai Yamasi Ahmed Ladan Girkau da Comrade Iliasu Yakubu Digawa sai Ibrahim mai wankin hula a Kimba da Haya Dano Azare sai Isa Jika mai Saje da Aminu likitan dabbobi binnin Malam da Nura Abubakar gidan Abba sai Zaki su dangi Zomawa da Kabiru Abubakar Buliyanki sai Rilwano Saidu Gayari da Ashiru Usman Sabuwa Garam da Nazifi Ibrahim Rugan Malam da kuma Umaru Makeri kasuwar Jega da fatar an tashi lafiya.
To amin sun ma'anin Malama Grace, bari kuma mu karasa gaishe-gaishen namu a takaice zuwa gaba bawo mai kiki toro da Alhaji Idi mai lambu kogin sallah da Haruna Bibi Wai da shugaba Ahmadu Tela Toro da Shehu mai kitin miya da Malam Malam mai zanen hula gololo da kuma Isa Jikan mai saje da kuma Ahmadu manaja Bauchi sai mu da Siru Muhammad Tafawa Balewa da Muntaka Abdulhadi Dabo sai kuma shugaban kungiyar mu da talaka Zaidu Bala Birnin Kebbi da Haruna Muhammad Katsina da Usman Manika mai ruwa Road Funtuwa da Falalu Dallabi Mahuta da Honorable Alhaji Shafi'u Madawaki Inonu da Malam Dan Juma Katsina mai jaridar Katsina Times da kuma Hajiya Yar Abu wato Hajiya Abu Yar Fulani da ke gidan Sarkin Katsina sai Hajiya Maryam Kasim Abubakar Iya da kuma Hajiya Sa'adatu Kasim Abubakar Iya da fatan dukkan su suna cikin koshin lafiya kuma za su yi karshen mako lafiya. Na ga bakon da muka
ba zan ce mun raka ba.
A ba mun raka shi ba. Na'am, bari mu yanzu ko mu sada ku da baraka Bashir domin ta kawo wato cikon bashin da ake bin mu na tattaunawa da mawaki kuma wato mai shirya fina-finai kuma jarumi ma wasu lokuta a masana'antar fina-finan Kannywood ta Hausa kenan, wato na VT Asnani.
Eh, gaskiya mafi akasari ni duk sanda zan yi waka ka gaskiya kirkira ne kawai, zan kirkiri duk macen da nake so zan kirkire ta kawai in yi rubutu a kanta, gaskiya kirkira ce. Eh, kamar yadda na faɗa, ni ne nake shiryawa. Za ki ga ko da duk wanda ya san Nazif Asnani ya san a kamfanin Sera Movies din dai zai yi production, zaka taran ni ne nake da ma producer a ciki, koda ban zama ka inda na 100% ina cikin location ba. So abubuwa da yawa idan za a tattauna su, so that zan bada wannan gudunmuwar. Sannan kamar da kika faɗa, akwai wani taki haka da yake tashi a cikin film din, ma'ana soundtrack, background score. So yes, ina daga cikin wanda suka yi wannan background score din na labari na wani wanda zaki ga ana labari na tun season 1 kenan. Labari na gaskiya ne, wallahi tsakanin waka da film, ni gaskiya ina son film. Abinda yasa nake son film, ni mai kallon film ne gaskiya. Ina so in ga more especially wanda suke behind the camera. Abinda yasa nace behind the camera shine inda nake ganin zan iya taka rawa gaskiya. Ya za a yi in ga ina tunkuɗa jarumi yana yin abinda ba zai iya ba, in ce masa ikaza ikaza ikaza, amma inda kuma zaka dauko ni ka sani ni kuma ba zan iya ba. To shi yasa nake son film gaskiya. Ina son waka saboda waka tana yin wata hanya ce da muka dauke ta wanda zan iya aikawa da sako na kusa ko na nesa gaskiya. Tana yin abu wanda naga cewa ya kamata ka ji ko ka sani. So ina jin in na faɗa a cikin waƙe sai in ji kawai koda zaka ce baka ji ba, to wani na kusa da kai zai ji, sai dai in ba ainihin ka ji din ba. Idan aka ce in faɗi me nake yi bayan profession ɗin da nake wanda nake jin daɗi, yes definitely ina jin daɗi in na gani na gama shooting film ko kuma na gama waka, ina jin daɗi. To in ka ɗauki wannan gaskiya, abin da yake ɗebe min cewa in ji daɗi shine sports. Ina yin ball, ina yin table tennis, wannan gaskiya in na je na yi su ina jin daɗi sosai. Ba wannan ba, ina jin daɗi.
Tsakanin ball da table tennis wane ka fi so?
Ai gaskiya ina so, but gaskiya zan iya cewa na fi son table tennis, saboda table tennis gaskiya kamar na dan fi jin daɗin yin ta, tunda abu ne wanda kake yi kai kadai, shi kuma table ball kana yi ne da mutane da yawa. So table tennis gaskiya na fi son shi akan ball. A cikin waƙoƙi na na yi waka, ita waka abinda yasa ta amsa sunanta waka, duk waka ko ya kai ta sunanta waka. So wannan yana hana ni in iya ididdige waƙoƙi na, because na yi waka ta siyasa, na yi waka ta film, na yi waka ta ra'ayi na ganin damana, na waka kuma ta aure. So in na ce zan lissafa adadin waɗannan, to zaka tarar da waƙoƙin haka. So ana samun dama ne a iya irga waƙoƙin da suke na ra'ayi ko na film. So wannan yakan dan hana ni in ce kaza waƙoƙi na. Na san dai album sina gaba ɗaya ba su fi guda bakwai ba, kuma ba na yin waka kaga ta fi tara takwas a cikin album ɗin. So wannan nakan iya ƙididdiga su. Bakan damiya a cikin waƙoƙi na, mutane sun fi sani na da waƙar da na yi ta Fil Azal, Soyayya, In Za Ka So, Ɗan Uwanka. So wasu suna yawan cewa ita ce bakan damiya ta. To ina amsawa da ina tafiya da ita ce bakan damiya ta.
to
ma da magana kin ji yadda tafiya kowa wato da yadda yake tafiya har
kowa da sana'a da take
karfe
kowa da sana'a da take karfe shi
kware da gaske
to na sanya ne yau kai ne kace kai mana tsaraba
ai to lalle tsarabar da zan yi malama Grace wato ta wasu wato labarai ne da naji wato masu ban mamaki dan ba na ban dariya bane wadannan wato na ban al'ajabi ne
da gaske ne ko kuma
na gaske ne na gaske ne malama Grace na gaske ne ba na ki ba dariya ba na dariya bane ba wato kiwa an ce wato ina na gani ne wani malami yana fada numbarin wa'azi ma yake fada wai wani ne wai aka samu wani yaro matashi a nan birnin Kano malama Grace wai aka ce duk abinda na'am akwai ko nawa yana iya tura maka ta waya a matsayin kudin kiran waya kudin katin kiran waya lambobi kawai zai yi amfani da su kawai sai ya tura maka to ana ce ko wata kila wannan kamfanin ne suka gano sai suka kai shi ƙara wurin yan sanda aka yi bincike kuma aka gano shi sai aka kama shi da aka kama shi aka ce sai shi ya shugaban yan sanda yake ce mai kai an ce ga abin da kake gaskiya ne kana yi sai ce wallahi ran kake gaskiya ne ina yi to ya kage ce
kawai shi basira kawai
basira ce ko ba wai yake yana saidawa ba malama Grace ba wai cuta yake yana saidawa ba a'a kawai mutane yake yi ba mutane kawai lambobi tunda ke san harkan na'urorin nan na zamani ke san lambobi ne kawai daga sifili zuwa tara su ne komai duk abin duk da computer duk komai da kika gani duka wannan abin
ne na duniya na duk komai ya kan lambobi ya kasu
kenan su yake kira binary ko binary code wa'annan abubuwan duka da komai to wai da su kawai yake sai ce kuma rake ne ko kana so bari in gwada maka yanzu kana so sai a sa maka aka ce yayi mishi na dubban nerori fa na dubban nera
iko Allah shi ke dan shi ba ruwa ne
sai aka ce sai aka ce to lalle sai aka koma sai shi shugaban yake ina kamfanin ci to ku to a koma a zauna ta wurin shawara yake kun ga wannan mutumin yawan ga yaro ce ni ina ganin gaskiya ana ba ku shawara ba shari'a za ku yi da shi ba don ko kun shari'a ba abin da za ku gane wa don ba abin da aka gare shi wanda zai maida muku ko kuma wani abu da abin nan sannan ko an rabu da shi kuma zai ci gaba da yi ne kuma ya ci gaba don haka ku je ku sasanta tsakanin ku da shi ku samu kila yana yi wa yayi muku amfani kin gane ai sasanci
ai ko da na haka ai da na haka ne ai sosai ai an yi haka a zahirin
lalle an ce shine ai sai shi malamin ya kara ba da labarin a makamanci a wace ko yace don inda America ne yace kiran shi za su yi sai ku ga ina
a America an yi shi zahiri na ce maka wani ka tamba rawo
eh wanda yake
algungume
eh wanda shi a din nan
eh
wanda shi
ya zo ya zama
na'am shi aka ce abinda kawai yake shi zai yana iya cracking ne ya shiga asusun ajiyar banki na mutane sai ya ga wa yake da kuɗi waye bai da in ya ga wannan da dubu kaza da miliyan kaza sai ce a to wannan sun yi masa yawa bare ɗan rage sai ya zuba ma wannan da bai da koko shi ko sai mana ba gure
a
to
an da te maka na ce ana haka aka yi sai FBI suka zo aka rika hukuma ta rika amfani da shi ana kama masu laifi
yawa
wannan abin da abin nan to anan inda haka ne da haka ne za a yi shi to Allah ya sa wannan ta zama mishi alheri kuma ya zama da taimako da za a rungume shi kamar yadda muka faɗa nan da ma kamfani ba har gwamnati da za ta amfani da wannan basira da Allah ya bashi wajen yin abin da zai taimaki kasa da kuma kawo ci gaba
na'am gaskiya ne
to Allah kuma haka ta zama a rayuwar shi gaskiya
amin
to da ga malama Juma na daga ba da su gindi da haka tilas mu jama burki da yanzu a madadin
murtala Faruk Sanyinna
alheri ke muku fata alheri da kuma fata Allah ba mu lafiya da zaman lafiya da abin da lafiya za ta ci da alheri Don't jump on this job. It's white FK. My darling, get it, yeah, get it, yeah, get it, that's a dollar beer. For me, like the idea, yeah.
Wannan shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC yanzu a madadin waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Julie Leather Creation da ta daidaita mana sauki da ba da umarni ni Muhammad Hafiz Baballe ke cewa ku ni lafiya